Feeling your venom 24/7, lost inside your crimson eyes. Like I'm in heaven on cloud 11, got me feeling so high. Lost in your touch, a dangerous game, a thrill and a shiver, one and the same. Feeling the pleasure, feeling the pain. Girl, you're a poison, polluting my veins. Want you to haunt me, want you to want me. I want you to fall for me all through the night. Want you to taunt me, want you to flaunt me. I want all the scars and I want all the fight. You got me high, low, yes, no, hard, cold, fast, slow. Wondering where the hell do I go? Yet you already know. Da 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 da. Your touch intoxicating, I'm walking into a burning paradise. Whenever we're talking, everyone's watching, got me so paranoid. Lost in your gaze, a dangerous game, a thrill and a shiver, one and the same. Addicted to pleasure, addicted to pain. Girl, you're a steroid pumping through my veins. Want you to haunt me, want you to want me. I want you to fall for me all through the night. Want you to taunt me, want you to flaunt me. I want all the scars and I want all the fight. You got me high, low, yes, no, hard, cold, fast, slow. Wondering where the hell do I go? But you already know. Da 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 da